Abin mamaki ne Yesu ya bada jininsa Ban sariyan madam
Phoenix.com.